Hausa mazaunan garin Oka babban birnin jihar Anambra sun tofa albarkacin bakin su ga zaben gwamna wanda za a gudanar a jihar gobe cike da fatan alkairi wadanda na samu zantawa da su da safiyar yau sun bayyana cewa
sunana Lawari Ibrahim daga jihar Sokoto fatan alheri ne nake ina son wannan zaben da za a yi a yi shi lafiya a tsare lafiya wanda Allah ya ba to kada kowa ya jayayya da ikon Allah a bar masa yin Allah ne
ina Sama'ila Abdullahi Oka Tafida Allah ubangiji ya gwana mana wannan zabe da za a yi Allah gwana mana shi kariya da lafiya abinda muka so fatan dai ba fatan Allah ubangiji ya sa mai rabo ya samu sa'a dan ka da kuriya gobe Allah gwana
Bala Salisu mai agogo wanda zance ni sai dai gobe zaben gobe Allah ya so Allah ya ba mana rabo sa'a wanda Allah ya ba muna gowa baya Allah ya kai mu alheri
wannan Sahabi Aliyu Sokoto ilal local government to wannan zabe ya tafi ubangiji Allah ya gwana mana wuciya ta lafiya Allah ya taimake mu da alkhairin da a ciki ne Allah ya ba mu mai rabo kuma Allah ya ba mu sa'a
ni ne Habibu Dawuda ubangiji Allah ya kai mu gobe ya kai lami lafiya wannan zabe ubangiji Allah ya ba mai rabo sa'a ubangiji Allah ya ba shi adalcin rika talakawan
saka kada kuriya go
a yayin aka yan Allah ya da zan kada kura
Habibu daga Anambra ka muna ma zan alheri wannan zaben ubangiji Allah ya sa wani lafiya kuma akwai tsaro sosai Allah ubangiji ya sa wani lafiya shine muna fata alheri
tunana Abdul Hadi dabai muna son ubangiji Allah shi nuna mana saka lafiya idan Allah ya nuna mana wannan zaben muna son ubangiji Allah shi nuna mana an yi shi lafiya an kare lafiya wanda Allah ya sa ya ci ubangiji Allah shi bashi ikon zama da jama'a shi bashi ikon adalci akan wannan zaben alhamdulillah
to da zaben gobe zaka kada
zan kada yan Allah so yarda zan kada ƙuri'a ta ga wanda nake ra'ayi
cikin jam'iyyu 32 da suka shiga yakin neman zaben alamomi na nuna cewa zaben zai fi kasancewa tsakanin jam'iyyun ABGA da PDP da kuma APC a yayin da jam'iyyun PPA da UPP na motsa cewa har yanzu da su a cikin lamarin yanzu dai commissioner hukumar zabe ta kasa mai kula da zaben gobe Mr Solomon Soebi na ci gaba da tabbatarwa al'ummar kasar cewa a shirye hukumar take ganin cewa ta gudanar da zabe na gari bayan ita rundunar ƴan sanda ta kasa ta riga ta lashi takobin isar da tsaro a dukkanin sassan jihar kusan mutane miliyan 2,160 ne suka yi rijistar kada kuriya a zaben amma yanzu dai ana zaman zulumi a yankin Onitsha inda ɗan kungiyar IPOB da ke fafutukar ballewa daga Nigeria na ci gaba da yada barazanar hana zaben Alphonsus Okorigwe muryar Amurka daga Oka Nigeria